الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتالي في بنظرة تاتي لنا بالظفر وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جنى عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وحضرت الأنفس الشه وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما alhamdulillah ayo wannan rana ranar laraba muna biyar ga watan 9 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 6 ga watan 4 2022 miladiya to za mu tashi aya ta 127 a wannan karatu namu dan jiya mun kwana aya ta 100 da 26 ya zama tashi da 27 insha Allah muna bayani cewa karatu wanda muke yi an dauki nauyi wanda aka dauki nauyi da ake sa radio na minti 30 ne shine muke wannan hikima din na minti 30 aka dauki nauyi wanda ake sawa ana sa gidan radio Niger da First Stage shi First Stage gidan radio Niger karfe 7 Prince suna sanyawa karfe 12 da rabi na dare. So shine muka ga cewa yadda aka in aka dauko karatun aka abinan to muka rage sai ya je kusa da tashi sannan sai musa. Shi yasa ake ganin abun yana in mun kwana aya 10 kaman ba ita zai muka tashi ba. To sai muke so dai mu dawo da shi ayi hikima dawo da shi ya zama daidai minti 30 din dan mutane su abinan. So amfana da yawa na'am to Allah subhanahu wataala yace wa inni mar'atu khafan min ba'li hadhi shuzan aw iraba idan bace wato ta ji tsoran nishuzi na bijin ta iralan koko bijirewa abin da yake ce mana nishuzi wato takasiri wajen mulaja'a wajen kwanciya ko wajen ciyarwa an gane dun nishuzi ne ana kiran shi nishuzi baya yadda da ita an gane nishuzi ne an gane ko ehe haka nan wajen takaita wajen ciyarwa shi ma nishuzi ne to idan mace ta ji tsoron wannan au iraba koko wato ainin kauda kai ya bujire ya kale ta to duk wannan ana ce mai ainin nishuzi kuma wannan aya ta sauka ne ga sha'anin wata mata da ake cewa Hawlatu bint Muhammad ibn Maslama, sunan mijin nata Sa'd ibn Rabi'a. Ya aure ta tana budurwa ne, ya aure ta tana budurwa da ta tsuha, to sai ya neman kuma zai aure wata budurwa, sai aure ma budurwa, ya aure karaman yarinya, sai kuma ya fifita wannan yarinya akan ita tsohuwar matan nashi, kuma sai ya kaurace mata.
So sai ta kai kara wajen manzon Allah,
ta zo wajen manzon Allah ta kai kara, to shine Allah ya saukar da wannan aya a haƙin ita Hawlatu, sunanta kenan Hawlatu. Na'am, shine Allah ya ce idan wayin imra'atun idan mace khafat ta ji tsoron nushuzan udundune min bali ha ga mijinta a wannan ke tarafan arhabi tarki mulaji'atiha, nushuzi ya bar kwana da ita, wa taksiri fi nafaqatiha, sannan ya takaitu wajen ciyar da ita, bai ba ta abinci, baya saduwa da ita, ba da'amu ba da'anu, ba da'anu ba da'amu. To kaga guda biyu ne duka aiki, in ba su akwai matsala, da'anu wa da'amu, to shine nushuzi. Wadumuhu ainuhu ila ajmal minha, sannan daukaka idan sa zuwa ga wanda tafi ta kyau, sai hango wata wanda tafi ta kyau, an gane au irala koko bijirewa daga barinta an hadu wajehi, fala juna alaihima, Allah ya ce babu laifi gare su an yi sallaha, wato su sulhu bainahuma tsakanin su, su sulhi kamar yanda Aisha suka, kamar yanda Sauda suka sulhi da manzon Allah. Ita Sauda ta tsufa da yawa, ta tsufa cikin mata annabi ba tsohuwa kamar ta, to sai ta ji da aka dawo Madina sai ta ji rumors ana cewa manzon Allah zai sake ta, to ta ji labarin haka sai ta zo inda annabi yake fitowa gida, da ya fito sai ta fashe da kuka, kofin gida ta tsaya inda annabi in zai je masallaci yake fitowa, da ya fito suka hada ido sai ta fashe da kuka. Ranan manzo Allah sai ka sakure ce Sauda me kike mu kuka ne, tace ya Rasulullah ina neman alfarma ne, yace kaman me, naji an ce zaka sake ni ne, yace haka ne, to ya Rasulullah ina so ka taimake ni, an ce kaga wata da zaka aura kana so ka canza zaka sake ka don Allah ka taimake ni ya Rasulullah, ni dai na tsufa ina son zan ba ta ka aljanna, ana son rabu da kai, a taimaka mini, kuma ina so a kyale ne tunda ban iya komai yanzu na yarda a banni a haka, in aiki na yazo na ba Aisha, aiki na in yazo na ba Aisha, ce kin yarda da haka, tace ta da haka, to sai ake ma Aisha double, ita aiki Aisha yazo so biyu ne saboda da kwananta da kwanan Sauda, to sai suka yi wannan sulhu da manzo Allah, tace ta yarda ta dai a dai mata bangare daya, amma dai ma sunanta mata aure, ita matar annabi ce, to take je aljanna tana matar annabi, domin kina matar annabi aje lahira ke ba matar annabi ba, ai demotion din yayi yawa, demotion yayi yawa, shi yasa Allah ya ce su yi hankali asaran ba inda laka kunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanita ta'iba, duk abin da kuke takama da shi wa abu kara zamu ba annabi irin wadannan duk kwalitin da kuke ta, in kuka bari ya sake ku, to zamu ba shi ƴan matan da suka fi ku kyau, suka fi ku ibada da addini da komai. To saboda haka Sauda sai suka yi sulhu da manzon Allah, manzon Allah sai ce ya yarda ya yarda, to irin wannan ne, to shine Allah sai ya ce to su ma wannan din ita Hawlatu da za su yi sulhu da mijinta, to ai yayi daidai, shine Allah ya ce fala juna alaihima ay yasallaha bainahuma sulha, su sulhu tsakanin su labas, Allah ayi zaujani fi masaliha fi man tafaqa alaihi bainahuma, ga abin da suka hadu tsakani, ko kuma ina ne inda Allah yake cewa wai in arada istibdala zaujin makana zaujin, wai ya ga wata mata ne yake kuma matan shi hudu, kaga mai mata hudu kuma ai ba dama ya cike ku, to sai ne yanzu zai canza, yana zai jinginar da wata banne auro wata, to duk wannan irin wannan akan zauna a bada shawara, to kin ga abin da nake nufi yanzu, so ina ga wata mata kuma zan aura, so da haka ke zaki hakuri, amma ga bangaren ki can na baki ki zauna dai abin nan shikenan, to in aka yi wannan sulhu mutaji ta yi shikenan, in kuma zaka nemo mata miji wanda zaka hada su da shi, to sai ka nemo mata miji sai ka hada ta da shi, sai wannan kuma kai kuma sai ka je ka aure da zaka aura. Duk wannan yana da kyau in an yi sulhu fa, amma in an yi sulhu. Na'am, to ka gani fil ismi wan nafqa wajen rabo da ciyarwa yan tataruka lahu shan tabar mai wani abu dalabali baka yaso ba saboda tana son wato ta ci gaba da zama da shi kamar yanda Sauda ta bar kwananta wajen Aisha dan me dan tana so ta mutu tana matar Annabi kaji yadda abin yake to ta ban tai haka shikenan ai na'am fil ismi kenan wan nafqa wajen rabo rabon kwana da ciyarwa biyan ta turuka lahu shan dalabali baka yaso ba ko falil mar'ati an tasbudu nawbata ita ma matar ta samu ta sarar da kwananta wan tasbudu nafaqata ta ce daga yau ma ni dan kare da yace daga yau abincin da kake ba mu baki dai ni na dauke nawa amma dai ina so dai ina nan dai a matsayin matarka magana abinci ba magana abin kwana shikenan ba wannan duk na abin nan na bar shi amma na dauke ma wannan to kaga duka wannan wato yana cikin sulhu na'am wa anta tud nafaqata wa tabqa ma zawja domin ta wuzu tare da mijinta irral yabi zalika inta da haka fala zawja an ya qabala zalika shi ba miji ya samu ya karba ay yufaraka ha ko kuma ya rabu da ita na'am wa sulhu khair Allah ya ce sulhu dai shefi alkhairi amma shi sulhu din da kaji an yi sulhu to annan taka wani kada shi sulhu ba yin shi haka sai annan taka wani shi yasa malamai suka ce wai juzu alal iqrari wal inkari wai juzu alal iqrari wal inkari ana yin sulhu malai yace ina bin ka 100 ka san da ita yace ban san da ita ba nawa ka san da ita yace ni 100 na san kana dina kaga ike wato inkari kenan to sai yace to shikenan 100 ne to mi sulhu kana ganin kana da su yace wallahi ban da kudi ne wallahi kaza kaza su gabin sai suka sulhu yace to abin da za a yi je ka nemo 50,000 ka bani na bar ma sauran to sai a rubuta sulhu an yi sulhu da shi yana bin shi 80 amma ya ce mashi ya kawo mai 50,000 ko 60 ai sai a rubuta sulhu ne alal inkari kenan kuma ana yin sulhu alal iqrari kana bina 100 na san da su to zo mu sulhu da kai tunda dai abin na ga gagara yau shekara nawa ka kasa biya so da ka abinda za mu yi da kai je ka nemo 70,000 ka kawo in ka kawo 70,000 shikenan na yafe ma sauran sai a rubuta shi ma an fahimta ko sulhu alal iqrari wal inkari do ana yi to amma duk da inda kaji an yi sulhu to an taka wani kadan sai an taka wani don abun bai yiwa ai kunnan doki kuma a ce sulhu ba zai yiwu ba dole sai wani ya ja in wannan ya jawo to wani sai ya dan abun din nashi kadan to shine ake ce sulhu to Allah ya ce amma da za a yi sulhu wa sulhu khairu sulhu yafi alkhairi in lam yaqbal an gane hada kullun yadulqa in kuma duka bai yadda ba to ya sake ta kawai sulhu khairu min alfurqa amma dai sulhu yafi rabuwa din sai sulhu irin yadda suka yi da manzon Allah da Sauda wannan shuz wal iral udrat al anfus ash sai dai an halarto ba bai rayuka ruwa dabi'an dan adam shi rawa gare shi to shi yasa ta wuya mutum ya bada chance din shi sai an yi sa'a sai ka tare mutum 100 da wuya kir zaka samu 10 wanda zai saki damar shi da wuya shine wa ahdaratul wa uhdaratul anfus shuha wannan ka'ida ne wannan jibilla ne na dan adam duk dan adam baya son abu haƙin sa wato ya rubu da shi ko kuma a takura shi akan haƙin sa ba kowane dan adam ke da wannan ba shiddatul buhul kenan jibilan alai an dabi an halici wannan halitta na dabi'a ne ga dan adam faka anna ma halaratu kama abin wato ruwa ta halarto shi la tuqayyibu anhu abada bata fukuwa gare shi abada albaratu la takadu tusabi bi nasibiha min zawjiha ita mace bata kusanta ta baiwa ko ta rangwame da rabanta ga mijinta hakanan shi ma war rajulu la yakadu yasbiru alaiha wato nafsu an gane idza ahabba ghaira ma ya hakuri yace wai a ce mashi ya hakuri da ita in ya ga wata yana so in dai dan adam to Allah yace wa in tuhsin idan kun kyautata wato ishratun nisa zamantakewa da mata watattaku kuka ji tsoron Allah kuka ji tsoron aljawra alaihin zalunci akan su ba ku zalunce su ba fa inna Allaha kana bima ta'maluna kabira Allah masani ne da abin da kuke aikatawa fayujazikum bihi zai ba ku sakayya akan shi walan tasdiu ko ka ji shi walan tasdiu an ta dilu bainan nisa ba za ku samu iko ba lardin da nafir mu abdan ne har abada ba za ku iya samun iko an ta'dilu bainan nisa'i ku daidaita tsakanin matan ku wajen soyayya yadda kake son hindu har kake son salamatu ba zai yi ba a zuciyarka bai yi har abada eh a ce soyayya na matanka ya zama daidai daidai eh 100% yadda kake son wannan har kake son wannan ba zai yi ba Allah ya ce ba za ku iya ba dan tasadi ba Allah ya ce ba ku da iko ko haka an ta dilu bainan ku daidaita tsakanin soyayyar mata to sawo bainan nisa fil mahabba wajen soyayya hada laikin Allah ya ce ba zai yi ba walau harastu ko da kuna kudin yin haka din ba za ku iya ba ala zalika amma sai dai Allah ya ce fala tamilu kullal bayli kar ku karkata dukkan karkata eh zuwa ga wanda kuke so din ilallati to ibuna hafil qismi wan nafaqa kar ku karkata wajen ta wajen raban kwana da wajen wato rabo na abinci dan gare wato karo karkata fata zuru a kubar waccan ta tarakul mumala anha kubar wanda ga karkata daga barin ta kalmu allaka
ta koma kamar abiratayarwa wanda ita ba ita da tanan dai ba gon ruwa ba
ba kuma wato yar
aiki a gida ba
kawai an batta haka nan
shine kalmu allaka kaza an ce mu allaka abinda bai sama bai kasa an rataya shi gashi a rataye kawai shi ba sama ba shi ba kasa ba allaka ke
to kar ku banta a haka ita ba ita ba gon ruwa ba ita kuma ba yar aiki a gida ta nan dai ga ta nan to kar ku haka inji Allah in ba ka san mace ka sake ta kar ka tsaya kana wahalar da ita irin wannan ka nuna kana son waccan sannan kuma abu bugu da ƙari manzo Allah ya ce duk wanda bai adalci tsakanin matan shi wajen ciyarwa da wajen raban kwana to ranar tashin kiyama shine zai tashi da stroke an san stroke zai tashi nan rabin jikin shi baki daya ya shanye za ka ganshi haka in ka ga mutum da bakin shi ya karkace a lahira nan din shi ya shanye to karka tambaya kawai ba tension bane eh kawai tension din ne na mata ne azalimi ne bai adalci ba tsakanin matan shi to sai ya tashi nan duka jikin shi ya shanye eh yana da irin shanyewar jiki baki ya karkace to wanda bai adalci tsakanin matan shi ba kenan in su biyu ne an gane goce sai Allah ya ce wa in kuntum Allah ta'dilu fa wahida kuna jin tsoron ba za ku yi adalci tsakanin mata biyu ba to ku tsaya ma daya kawai inji Allah saboda haka daidaita soyayya ba zai yi ba eh to she sai Allah ya ce kar ku bar ta kalmu allaka kamar wanda wato allati la yi aimun ita ba gon ruwa ba wala za ta balin ita ba ma'abuciyar miji ba ita dai gatanan dai wa in tuslihu idan kun yi sulhu din bil adali kun kyautata bil adali da adalci fil qismi a wajen wato rabo na kwana watan taqu al jawra kuka ji tsoron zalunci to fa inna allaha kana ghafuran Allah mai yawan gafara ne lima fi qulubikum ga abin da ke cikin zukatanku rahiman Allah mai jin kai ne Allah ya ji kanmu ya mana gafara
amin
kana rasul wanda Allah sai san ya zamo ya jamo ida asharati imra'atan wanda Allah ya hada mata guda 11 a Madina kana habbun ilayhi aisha amma wanda yafi so ita ce aisha bintu siddiq biyar sayyidina abubakar ita ce wanda annabi yafi so shi yasa sai suka yi group biyu ka gane group ɗaya na aisha group ɗaya na ummu salama ita aisha group dinta anan ne hafsa take anan ne sauda take akwai ta ɗi biyu wasu ita kuma ummu salama sauran suna bangaren ta ne kaga gidan ya rabu biyu to so da ka da abin da za a yi in dai bangaren Aisha ne to shine maqbul an fitin shi a gidan wata rana sai ya zama duk abin da ake kawo hadiya gidan annabi sai sahabbai suka lura a lokacin kwanan Aisha hadiya ta fi kyau a gidan annabi to sai ake kawo hadiya shi lokacin da Aisha ta shi girki ita ke duti lokacin to sai ta zuwa da hadiya har sai ta hadiya ta cika gidan shi kuma annabi ta godiya to sai suka yi group wadancan in bangaren ummu salama suka ce ma Fadima ki je ki ga yan babanki yayi adalci tsakaninmu ki ga yan babanki yayi adalci tsakaninmu kadan azala ya zo ga ya mata tace baba iyaye na ne suka turo ni wajen ka kamar yaya sun ce suna so kai adalci a tsakaninsu an ce in kwanan Aisha ne sai su ga hadiya na shigowa da yawa amma ba da Aisha bane ba wanda ke zuwa da hadiya wannan abun yana tada masa hankali babana saboda haka suka aiko ni suka ce kai adalci yace Fadima yana tace na ke baki san ni abinda nake so tace baba ina so abinda kake so ci to an gama an san da ya bata kenan baki san abinda nake so tace abinda kake so shi nake so yace to tashi kenan kaga ba samu nasara ba to sai suka sake tura Zainab binti Jahsh sai taje ita kai tsaye ta fara dauko magana tunda ai tana kai kai magana da wajen manzo Allah ya za ai kaza ya za ai kaza wurin nan yar yarinyan nan Aisha ta fitine mu tai kaza tai kaza tai kaza Aisha na ji sai ta taso ta zo kuma da tazo bata daina magana ba ta dinga fadi ta dinga fadi Aisha tace manzo Allah sai ne kaman zan rama sai ban rama ba amma sai ne ga manzo Allah ya kalle ni da naga ya kalle ni to ya san in rama kenan sai ni ma na daga tana fadi ita ma tana fadi tana fadi ita tana fadi sai manzo Allah yace mata Zainab Diyar Siddiqu ce faki hankali da ita. Manzo Allah ce. Diyar Siddiqu ce. Ina ga miki Diyar Siddiqu ce fa. Ki hankali da ita. Ita kuma tana fadi, ita ma tana fadi. A gidan Manzo Allah fa kai wannan. Assalamu alaikum. To mata dole hakuri ake yi. Kuma shi Manzo Allah bai taba rabo ba daidai ba. Amma dai soyayyen nan in yazo ya rabo sai ce Allah. Ya ka abinda zan iya kenan. Karkar rike ni da abin da ba zan iya ba kai ma ka ce walan tastadiu an tadiru bainan nisa'i walau arasu to na iya ka kokari na Allah sauran na ban ma karkar rike ni da abin da ba zan iya ba haka annabi yake yi amma baya zalunci ko kadan kuma ba wanda ya fi shi adalci a duniya to amma ka san sha'anin mata Allah kiyaye
amin
to shine yace watattaqu fa inna allaha kana ghafurur rahima kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tattara mata guda 11 ya tara mata guda 11 wato ainin a Madina kuma yafi son Aisha diyar Siddiqu walakin kana ya adlu fil qism kadi amma yana yin adalci wajen rabu wai za ka sama shay'an bainan nisa'i idan zai raba abu tsakanin matan shi yusawwi yusawwal arsiba yana daidaita raban wai ya gode sai ce Allahumma haza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliki Allah iya kan raban da zan iya kenan ga abinda na mallaka Allah kar ka zarge ni ga abinda kai ka mallaka ni kuma ban iya mallakar sa ba wa kana sallallahu alaihi wasallam la yajuru annabi baya zalunci wai adalci fil qism yana adalci wajen rabo annabi laysa lahu baitu kaji ma babban adalci na farko annabi bai da tiraka ta kazan kaga namiji ya dakin kanshi akwai dan matsala kadan amma annabi bai da tiraka bai da dakin kanshi ko ne ya ishe ga gane adali ne shi kawai wurga shi ake yaje can kawai amma bai da dakin kanshi to kaga in kaga miji na da dakin kansa ya ce wannan daki nashi na kanshi ne to wata rana sai dan yi wani abu ba daidai ba ba wai kowa ba amma dai sai an yi ba daidai ba to annabi bai da dakin kanshi baki daya a gidansa bai da dakin kanshi sai da dakin matan shi inna ma iza kana nawba ihdahunna yati li baitiha faqat in kwanan mace ya zo kawai dakin ta zai zo kenan yau dakin kanshi wai zan kalan da batwa idan kwanan ta ya kare in taqala ila ghayriha sai tashi daga dakin ta ya koma wajen wata kana yaduru ala nisa'ihi yana gewayo ga matansa hakaza walaysa lahu baitun bai da daki rasulun faqat الرسول لا يبنى بيته منذ الله بجنة لكن كان سبع جنة سباب باب وكان صحابة صحابيسون كسن شي يفهمونا سنبا يمشي أن الهدية هدية أتت النبي تنظوم النبي في بيت عائشة قوانا عائشة يكون النبي أشد فرحا بها ومنذ الله هنا أرن ينفرن شكي ده هدية تذولوكة جيرك عائشة من كل هدية وكان الأنصار mutanen madina yumashikuna hadayahu sai su rike hadiyar su yantazirun da bata Aisha suna jiran kwanan Aisha yazo bai da ja annabi ta Aisha idan aikin Aisha yazo ja atla hadaya mutakafira shi hadiya yazo da yawa
idza kana nabatu qairaha idan ka kwanan wani ta yazo fa kada nazali sai su rasa wannan aga ba komai kuma wa kullu ma jaa ina bati idan hunna fala dama duk abin da yazo a kwanan mace nata ne shi kaida manzo Allah kenan idan ita ke aiki sai aka zo da hadiya nata ne idan wata ke aiki ma ka zo da hadiya nata ne to sai su ga su suna tashi zero ita kuma tana tashi da hadiya mai yawa to sai abu yana mata mamaki an gane ko ita ma nisa'un nabi she mata annabi suka duri da fasha kauna min zalin suka kai karan haka ba asna fadima suka aiki fadima bint rasulullah izabi ila abiki quli lahu ya'dilu dan wajen babanki kice ya adalci bainana tsakanin mu fi bint abi bakar gadiya abubakar dinnan ya adalci ba ta sai fadima ta zo wa kala tace annisa'u arsalani ilayka baba mata sun aiko ni gare ka yas'alukal adab suna tambaye ka adalci fi bint abi bakar gadiyar abubakar kala laha sai ce anta binti ke ya ta ce ko la yambagi laki illa an tuhibbi ma uhib be kamata gare ki ki wani abu face ki so abin da nake so fakar kala na'am sace baba haka ne ina son abin da kake so wa zahabat sai ta tafi gidan ko ba amsa ai sanna haljawa suka ce yaya me yace me jawabi famara dallahu na jawabin ba jawabi ba ta mai da musu ba jawabi ai shikenan arsalna Zainab binti Jahsh sai suka aiki Zainab binti Jahsh fa takallama da rasul ta zo ta magana da manzo Allah famara dallahu jawabin annabi sai ya shiru ina kallanta kawai ta kama maganganun ta ina kallo fa takallama kasiran dai magana daya fa marar da laha jawabin bai maida mata jawabi fa takallama fi Aisha sai ta fara magana kan Aisha sabbata har tana bacin Aisha ma to dan ne fa Aisha sai ta wuf ta taso kala Aisha fasirtu anzuru ila ayni rasul suna ta kallon idan manzo Allah yana so in rama ne ko koyi akai ina ta kallon idan sa hal ya qabalu yanzu manzo Allah zai yadda an uridu alaiha amla in maida mata martani ko ko kai sai naga kaman ya yadda hatta radatu alaiha sai na mara maida martani kani mata kalimatan kal ina ta ce fo kalma tabassama rasul she manzo Allah yake murmushi kala yana ta ki hankali da ita inna hadithu siddiq diyar siddiqu kenan bintu siddiq inji manzo Allah kenan kala aisha ta ce fa alimtu she na gane annar rasula sallallahu alaihi wasallam yuri ya yarda an arudda in mai da martani ala zainab ga zainab don haka faradatu alaiha nan din ka mai da mata martani hatta saka tak sai da tai shiru da ni ma dai hayakin nan na dibinawa muka saba sai da tai shiru sai da na kyale ta mata kenan wa hadha qalu sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance manzo Allah da yace Allahumma hadha ismi fi ma amliku wala tamlili fi ma tamliku wala amliku wa ya tafarraqa idan ka surrabu ai in au aka talaq bainahuma hatta qabtrak har rabuwa ta auku to yugunallahu kullum min sa'ati Allah zai wadata kowa cikin yarwarsa min sa'ati fadlillahi tabaaraka wa ta'ala dan yarzuka hadha wajan ghayruhu wa yarzuquhu zawjan ghayraha wa kana Allahu washi'an hakima kace mu dana ku Allah ya zama yaron fadla mai hikima alhamdulillah kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi ayyanda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allahumma salla sallallahu alaihi wasallam to